Daidai lokacin da hukumar zaben Najeriya INEC ta fito da jadawalin fara kamfen da zaben 2019, mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa na Najeriya Ibrahim Magu ya yi taro da kungiyoyin fararen hula waɗanda suka ba hukumar shawarar ta karkarewa ga kamfen ɗin hana waɗanda ake caji da laifin cin hanci tsayawa takara. Magu a taron, wanda kazalika ya samu halartar lauyoyi, ƴan jarida da Mike Obey Ezekwesili BBOG da Danny Inwanyi Yawu, ya ce barazana ga rayuwarsa ba za ta hana shi dirar miki a kan ɓarayin biro ba.
Gaskiya ka saka ba munafurci ba zalunci aiki ne. In baka tsaya yanzu kai aiki da kai wato ai kai musu ne to wallahi baya abin nan ba, because Allah ne ke karban ran mutum, Allah ke bayarwa. Dan haka bai dame ni ba, kuma wallahi each time wannan abun ya taso sai in ji kaman ka sa min alura ne karfin na aiki.
Ibrahim Agua, akwai shawarin da wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron nan suka bayar cewa a sanya ido a hana duk waɗansu masu cin hanci da rashawa ma shiga cikin harkokin siyasa, musamman ma ga lokacin zaɓe ya tunkaro. Ya ka ɗauki wannan kira?
Yana da kyau ƙwarai. Ya za a zaɓi ɓarayi? Ba zai yi ba ai. Mutum ka san ɓarawo ne, ya ɗauki kuɗin jama'a kuma ya zo ya biya kuɗi abin nan ya shiga. Duk waɗanda za su koma ya zamanto cewa mutanen kirki ne, ba ɓarayi ba.
Da yake magana a taron, lauya mai zaman kansa Dr. Aminu Gamawa ya nuna damuwa ga yadda gwamnatin APC ba ta dage wajen tabbatarwa Magu cikakken shugabancin hukumar ba.
Kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu. In har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna so a ɗauke su da mahimmanci, to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi, to dole a yi shi ba sani ba sabo, babu ɗan gida babu baƙo. Duk wanda aka tabbatar da cewa ya yi laifi a hukunta shi, amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su, wasu kuma za a ce za a musu hukunci, to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki. Fatar mu shine shugaban kasa Allah ya bashi damar aiwatar da alƙawari da ya dauka na cewa za a yaki cin hanci da rashawa.
Haka nan shi ma shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Comrade Ayuba Wabba ya danganta rashin walwalar ma'aikatar gwamnati da illar cin hanci da rashawa.
Dole ne a ba hukumar EFCC goyen baya 100%. Matsalan da Najeriya take ciki yau ba wai dan ba mu da tattalin arziki bane, ko biyan ma'aikata da pension da kaga ba a yi a wayan suraren, ba wai rashin kuɗi bane. Lalle har yanzu cin hanci da rashawa shine ya kawo haka. Mun ga mahimmanci yaki da cin hanci da kuma rashawa. Dole ne mu zama mu ne muke kan gaba ga cewa an kwato ƴancin ƴan Najeriya, musamman ma ma'aikata da masu aikin pension.
Shi kuma tsohon shugaban jam'iyyar Labour Dan Iwan Yawu ya bayyana wannan ra'ayi.
The fight against corruption is not left and should not be left in the hands of Ibrahim Magu alone.
Yaki da cin hanci da rashawa ba aikin Ibrahim Magu bane shi kadai. Akwai waɗanda ke zagaye da shugaba Buhari da ke hana ruwa gudu.
He still has time, but my problem is that
lokaci bai kure wa shugaban ba don yin gyara. Kai, ina ganin ba ma zai gyara ba.
But I know he will not do it.
Inji Inyanyawu, Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.